أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه بايعك أنوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna 19 ga wata na 7 shekara ta 1439 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa 5 ga wata na 4 miladiya ta 2018 insha Allah ta'ala kenan wannan zai zamanto mana darasi na 27 a cikin littafin صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها ساتي دي قباتا منا مغانا أكا أبن دي شاهي سجدا يا مزال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يي سجدا كما يا يكارن تر أكا أي سجدا أبن دي قباتا سفر يند مزال صلى الله عليه وسلم يكي سجدا aga kuma yanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake sujada akan gabbai guda nawa 7 da tafin hannayen shi guda 2 da goshin shi kada da goshi da hanci sai zaman to gaba daya ko da gwiwoyin shi guda 2 da kafafuwan shi guda 2 an kada sai zaman to 7 manzon sallallahu alaihi wasallam idan yayi sujada ya tsotsin shi wannan yana hada tsakanin su haka sai ya ajje su ya daidaita ko daidai ka hadan shi ko kuma daidai daidai kunnuwan shi ba haka ne ko manzalla baya shimfida zira'in hannun shi a saman kasa yana daga tafin hannun shi haka kuma yana bude tsakanin hannayen shi ko aka ce har dan akuya wanda yake sabon aihuwa zai iya zawa bi tsakanin haƙarƙarin manzalla sallallahu alaihi wasallama da damtsen shi yanda yake buduwa in yayi sujada to kuma iya daga cikin abin da muka gani a wancan lokaci manzalla sallallahu alaihi wasallama ya nuna wajibcin samun nutsuwa a cikin sujada kenan ba wani abu bane wanda za ka yi shi a cikin kankanin lokaci ko kuma a cikin gaugawa la ka tsaya ka samu nutsuwa shine malai ke cewa wujubu tuma'ninati fi sujud wajibcin samun nutsuwa a lokacin da kai sujada sai ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallama ya'muru bi itmamir ruku'i was sujud ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana umurni akan mi akan cika ruku'i haka kuma da cika sujada ka cika ruku'i kuma ka cika sujada kar ya zamanto kai su yanda kaga dama sai manzon Allah wa yadribu liman la yaf'alu zalika mislul ja'i manzon Allah yake buga misali game da mutumin da baya cika ruku'i baya cika sujada sai manzon Allah yake bada misali shi game kaman mutumin da yake jin yunwa sai manzon Allah yake cewa ya'kulu tamrata wat tamratayn la tughni yani anhu shay'a mutun ne qatu kakkarfa ya dan doki lokaci bai ci abinci ba sai ya dauko da bino daya ko kuma da bino biyu a bashi wannan da bino daya ko biyu za su mishi maganin yunwa kalla ba za su mishi maganin yunwa ba har abada to yanda waɗannan da binan guda biyu ba za su ma wannan mutumin maganin yunwa ba to haka irin wannan sallar wanda ba a cika ruku'i ba a cika sujada ba ta amfanawa mai yin irin wannan sallar komai a wajen Allah subhanahu wataala kenan wajibi ne mutum ya nutsu ya san cewa lalle wannan ibada ce ke ga Allah subhanahu wataala kuma ya tabbatar da yayi ta a saman tsarin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana yaqulu fihi innahu min aswa'in nasi sariqa wannan iya ɗaya daga cikin mafi munin mutane a bangaren da ya shayi sata sai aka kwatanta mutumin da bai cika ruku'i bai cika sujada kaman mi kaman mutumin da yake barawo mana bai tsaya ya cika sallar bai ba ta haƙƙin da ya kamata ya bata haka kawai yake yin ta wuja-wuja yanda ya ga dama haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa kana yahkumu bi butlani salat malace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukumta bi butlani salati man la yuqima sulbahu fi ruku'i was sujud duk mutumin da bai meke gadan bayan shi ba a cikin sujada bai meke gadan bayan shi ba a cikin ruku'i to wannan sallar shi sallah ce lalatacciya daka wajibi ne wallahi in ma ka kana shakka akan ruku'in da kake ko sujudan da kake ka samu ko abokinka ko wanda kuke tare misali ka tashi ka rika gwadawa wani wannan gadan bana yayi ke a wani kai duro a waje kaza ya kara daidaita maka shi saboda ka samu kafira tunda gashi dai manzon Allah yace sallar mutumin da bai tsayar da gadan bayan shi ba, bai meke gadan bayan shi a cikin ruku'i ba, ko a sujuda ko a ruku'i, wannan mutumin sallar shi sallace lalatacciya. Kuma ruku'i da sujuda suna cikin rukunnan sallah, in suka lalace babu zancen sallah. Da haka iya da kyau mu yi hattara sosai. Wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ga wani mutum yayi irin wannan ruku'in dalo-dalon ruku'i, bai shimfida gadan bayan shi bai meke. Manzon Allah yake cewa wancan mutumin in ya mutu a irin wannan sallar da yake, bai mutu ba a saman hanya ta. To kaga aikin Abu Bani bai mutu a saman hanya ta ba, kamar yaya kenan ar-rasulu bari'un minhu, shi manzon Allah ba irin wannan sallar ke karantar da shi ba, kenan sallar shi ba za ta tsina mishi komai a wajen Allah ba. Sallah ce wadda zai fada can cikin fawailul lil musallin. To kaga wajibi ne mutum ya tsaya ya ga cewa yana kan shi adalci ta hanyar iya ruku'i, haka kuma da iya sujada. Haka ma laika cewa amara al-musi'a salatihi bil itminan fi sujud, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci Khallad ibn Rafi' akan ya nutsu a cikin sujadar shi, kama taqaddama fi awwal al-bab, kamar yanda bayani ya riga ya gabata a farkon wannan babi. Sai mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karanta a cikin sujada. Yan uwa, tun satun wancan magana da ake akan sujada har yanzu ana ciki. Yanzu bayan ka daidaitu komai ya kankama, kai sujada irin sujada da ake bukata ka nutsu, to yanzu sai azkaru sujud. Mi ya kamata ka karanta a cikin sujada, mi ya kamata ka ce a cikin sujada, shine yake cewa kana sallallahu alaihi wasallama yaqulu fi hadha ar-rukn anwa'an min al-adhkari wal ad'iyati taratan hadha wa taratan hadha. Ya kasance manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana hodi a cikin wannan rukuni, wannan rukuni kenan sujada, yana hodi a cikin shi anwa'an nau'i daban-daban, min al-adhkari wal ad'iyati na daga zikiri, haka kuma da addu'o'i kala-kala. Sai yace taratan hadha, wani lokaci ya karanta wanga, wa taratan hadha wani lokaci kuma karanta wanga. Anan mallan ya ka kusan siga 12 kalar addu'a da zikiri wanda ake karanta a cikin sujada. Manzon Allah wannan wani lokaci karanta wannan, wani lokaci karanta wancan, wani lokaci karanta wannan. Sai yake cewa subhana rabbiyal a'la 3 marrat, mutum ya ce subhana rabbiyal a'la, tsarki ya tabbata ga ubangiji na al-a'la, bi ma'ana madaukaki. Zaka maimaita wannan su uku, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Wannan mazalla yana hode shi a cikin sujada wata rana. Yake cewa wa kana ahyanan, wani lokaci kuma ita wannan lafazin na subhana rabbiyal a'la yukarriruha akthara min zalika, yana maimaita ta sama da su uku. Ko kenan zai ce subhana rabbiyal a'la ba ma tare da yana sama da uku zai hode sallallahu alaihi wasallama. Sai yace wa balagha fi tikrariha marratan fi salatil layl hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi, yace wa balagha fi tikrariha, kuma wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai makura fi tikrariha, wajen maimaita subhana rabbiyal a'la. Sai yace tikrariha marra fi salatil layl, wani lokaci ya ta maimaita a sallan dare, kenan ya hodi sama da su uku. Sai yake cewa hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi, har ya zama to sujadan da yayi a cikin sujada yake ta subhana rabbil a'la, ko a cikin sujadan nan har sai da ya zama to tsawon jima'in da yayi a sujada ya kai irin tsayuwan da yayi a lokacin da ya tsaya karanta Fatiha da surorin da ya karanta bayan Fatiha. To kenan kaga hadin da yayi a kadan kawai dariruwa ne. Tunda me yasa yake cewa wa kana qara'a fihi, bi ma'ana wa kana qara'a fi qiyamihi, kuma ya kasance manzon Allah ya karanta a cikin wannan tsayuwar da yayi a wannan sallar ta dare. Yake cewa thalasu suwar, ya karanta surori guda uku, yake cewa minat diwali, daga cikin surorin da suka fi kowanne tsawo, yace Baqara, Nisa'i, Ali Imran. Ya karanta Baqara, ya karanta Nisa'i, kuma ya karanta Ali Imran. To irin gurgurdan lokacin da za a dauka a karanta waɗannan surori, kusan irin shi manzon Allah yake a cikin sujada ba, kuma yana mimita lafazin subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kaga dalilin wani ko dubanne go gaskiya sallallahu alaihi wasallam, babu sa'ama, babu gajiyawa, babu kosawa, wanda kuma haka ake so bawa ya zamanto. Kada zamanto aka yi ruku'i haka rasa ni mi zan yi, ko ai sujada ka ce kai ni na rasa ma mi zan yi. To yana kyau kenan mutum ya zamanto babu kasawa, ka rika shu'urin cewa alaka ce yanzu kai tsaye, ganawa ce kake kai tsaye da Ubangijinka subhanahu wataala. To shine malai ke cewa wa kana qara'a fihi thalasu suwar min at-tiwali al-baqara wan-nisa wa ali imran, sai yake cewa wai kuma waɗannan surorin guda uku da karanta ba zallan karatu bane ba. Yatakhallaluha du'a'un wastighfar, yana sassarka addu'a a cikin tsakanin ayoyin nan kuma da istighfari. Ai mu ce a baya go, duk inda yazo ayar take magana akan tasbihi sai ya tasbihi, duk ayar take nuna gafara sai ya tsaya ne mai gafara, duk ayar take nuna addu'a sai ya tsaya ya roki Allah wannan abu. A haka ne wuce karanta Baqara, ya karanta Ali Imran, ya karanta Nisa'i sallallahu alaihi wasallam. To aka ce yana sujada, ya jima kusan irin jima wanda yake a tsaye, kenan kaga jima ne ba na wasa ba. Fatashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbuha bil kirami falahu, sai malike cha kama sabaqa fi salati al-layl, kamar yadda bayani ya riga ya gabata a can lokacin da aka yi magana a cikin mi, a cikin bayani akan sallar dare, wannan ita ce kalar addu'a ta farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sujada. Subhana rabbiyal a'la su uku, ko ka faɗi sama da su uku. Haka kuma idan ya zamanto a cikin sallar dare ce ma ka naci, kai ta maimaitawa, kai ta maimaitawa. Kalar addu'a ta biyu irin lafazin nafari ne, sai dai akwai ƙari, sai ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tsarki ya tabbata ga Ubangiji na madaukaki, kuma godiya ta tabbata a gare shi. Shi ma zaka maimaita shi sunawa, zaka maimaita shi sau uku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalar addu'a ta uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Wannan shi ma iya ɗaya daga cikin addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa, yake maimaita su a cikin sujada, kamar yadda ya tarige ta gabata a cikin me ruku'i ne go, haka ne go, a lokacin da ake karatun ruku'i a cikin ta akwai subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. To kana iya ɗauka wannan shi ma ka faɗi a cikin ruku'i, a cikin afwan, a cikin sujada. Haka kalar addu'a ta huɗu da manzon Allah yayi, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanaka allahumma rabbana, tsarki ya tabbata a gare ka ya Ubangijinmu, ya Allah Ubangijinmu, wa bihamdika, kuma haka godiya ta tabbata a gare ka ya Ubangiji, allahumma ighfirli, ya Ubangiji ka gafarta mini. Wannan ma iya ɗaya daga cikin abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama yake hodi lokacin da yake cikin sujada. Sai malai yake cewa wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalu alqur'ana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yukthiru minhu, yana yawan maimaita lafazin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, yana yawan maimaita haka a cikin ruku'i, yana kuma yawan maimaita shi a cikin sujada. Sai ya ce yata'awwalu alqur'ana, me yake nufi haka nan? Yana fasarta qur'ani. Wani irin fasarta qur'ani ake nufi? Fasabda, can da a cikin suratul nasr ko fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. To shine manzon Allah yake fasabbih subhanaka allahumma bihamdi rabbika, sai shi kuma yace subhanaka allahumma rabbana, sai yace wa bihamdika ko wastaghfirhu, sai kuma manzon Allah yace allahumma ighfir, kenan kaman tarjuma ko kuma tafsirin waccan ayace da umurnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi. Wanda wannan kuma ya tabbata cewa manzon Allah ya yawaita wannan addu'a a ƙarshen rayuwar shi. Da haka al-Imam an-Nawawi a cikin littafin shi Riyadus Salihin ya kulla babi na musamman cewa wajibcin mutum ya kula ya yawaita ayyukan alheri lokacin da yake ga cewa shekarun shi sun zo dab da karewa. Ana iya ganewa? Ana iya ganewa? Ana iya ganewa? Na'am. To eh gaskiya kuma wannan wata magana ce daga cikin maganganun malamai. akwai wanda suka ce 18 shekarun balaga, akwai wanda suka yi magana cewa 40, akwai wanda suka ce 60, akwai wanda suka ce 50. To shi dai almulin matakan rayuwarka gaba daya, ai kana dab da kare rayuwarka dan ba sai shi zai kare. Eh, kuma ita mata mun tsakanin yaro da tsoho da wali da sauransu. To sai dai anan malamai sun hira kaza akan mutane suke tsahi. Shi Imam Nawawi da ya kulla babin sai ya kawo fadar Allah subhanahu wataala, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Allah yake cewa shin bamu rayar da ku ba, awalam nu'ammirukum shin bamu rayar da ku ba, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara, gurgudan irin lokacin da ya kamata a ce mai gargaduwa, mai ewa, mai dokan wa'azi, ya dauki wa'azi, sai kuma ya ce wa ja'akumun nadhir, kuma mai gargadi ya zo muku. To mai gargadi ya zo muku, suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mai gargadi ya zo muku a ɗaya ɗaya kunku, suka ce hurhura. Eh, daga kaga washta alatul lihyatu shayba, ko kuma washta alar ra'su shayba, kaga kanka ya kunne gaba ɗaya da hurhura, ko kuma gemanka ya bujuro, ka to ka san cewa lalle kana dab da karasawa. To wannan kuma sai zaman to he malai ka wani hadisi a ƙarƙashin shi wanda yake ƙarfafa mu aya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Shekaru ummata tsakanin 60 ne zuwa 70, yace kadan daga cikin suke wuce wannan marhalai. To barantana kuma a yanzu. Kiyan daga lokacin da kaga Allah maka gidan rugu har ka taka 40. To kai kokari mata kai zamanto salatul annabi, istighfari da sauransu. Sune abinda ba sa yake a bakin ka. Duk da cewa kai ma saurayin ba ta akai baka zauna da sauran lokaci, a yana ka riga tsohon tahiyya. To ya kana yata'awwalu alquran, me wannan kenan, yana fasarta abin da yazo a cikin alqurani mai girma. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan dai karshen rayuwar shi ya yawaita yin wannan addu'a, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, yana tamimita haka. Har Aisha take cewa ya rasulullahi, ubangiji ya tafata maka zunubanka, sai ta yana godiya ne ga Allah subhanahu wataala. Kuma ita wannan sura ita ce aka dauko Abdullahi dan Abbas, Umar dan Khattab yake dauka shi, yana shiga cikin lattijawa da suka ta yakin Badar, suka ta yakin ina ne, sai suke cewa me yasa zaka rika dauko yaro dan karami kana kawowa a cikin mutane lattija, ai mu mana iya irin shi. Sai ya ce a'a, shi fa wannan yaro ba irin yaron da kuka sani bane, ba irin ɗanku bane, saboda shi da farko yaro ne wanda a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi. Karshe dai wata ran Umar da ya dauko shi ya zo da shi cikin su, sai yake ce musu wa yake san me yasa ubangiji subhanahu wataala saukar da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Me dalilin da yasa Allah saukar da wannan, kuma saukar da ita yana nihi akan ni? Latija suka ta fadin maganganu daban-daban da suka kare wannan abin da suke fadi, sai shi Umar dan Khattab yake cewa Abdullahi dan Abbas, kai ma har ka fahimta? Sai ya ce a, yace ni na fahimci sabanin abin da suka fahimta. Yace wannan abin da take nihi yana nuni akan ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo karshe. To me ya kamata kai ajalin ya zo karshe? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. To shine malaka ta anan yata'awwalu alquran, sai yace addu'a ta biyar, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu awa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wannan ita ma tana cikin kalar addu'a da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake, subhanaka allahumma rabbana afan allahumma laka sajadtu, ya ubangiji gare ka ne sujada, saboda sujada ita ce karshe. In ka zube kai sujada ga Allah subhanahu wataala, ka nuna cewa lalle ka yarda kai bawa ne na Allah subhanahu wataala. To ya ubangiji nayi sujada a gare ka, wa bika amantu, kuma ya ubangiji gare ka ne imani na da kai shi ya tuka ni har aka yi maka sujada. Sai ya ce walaka aslamtu, ya ubangiji na meka wuya na zuwa gare ka, aslamtu alistislam, ka meka wuyanka gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala ba tare da ka bar saura ba. Wanda wannan kuma shine haƙiƙanin madarar imani. In ka ce kai musulmi ne, mana istaslamta lillahi, ka meka al'amuranka gaba ɗaya zuwa ga Allah, sai abinda Allah yake so, sai abinda Allah ya yarda da shi. To wannan kuma ya kamata a ganshi a cikin me? A cikin ayyukanka. kada zama to kace eh na meka wuya ni musulmi ne amma kuma Allah ya ce ai kaza kaki ya ce a barka zakaki bari manzo Allah ya ce ai kaza kaki ya ce a barka zakaki bari to ina meka wuya yake kaga lisanul hal na rayuwar ka yana nuna cewa baka meka wuya ba ko koda baka wuto ka hodi ba da baki to aikin ka yana nuna cewa baka meka wuya zuwa ga Allah ba to shine anan walaka aslamtu wa bika wa anta rabbi ya ubangiji kaina uban ya Allah kaina ubangiji na sajada wajhi lilladhi khalaqahu huskata tayi sujada ga wanda ya halicce ta haka kuma wasawwarahu ya sawwarani imana ya kage halitta ta yayi ni ba tare da wani misali ba daga wani waje aka yi yanzu ga wannan mutane ne kowa da adam ne amma kowa da wani ne aka lona a ce Asim ne aka lona a ce Husaini ne aka lona a ce wannan da kaza ne aka lona a ce Hawwa ne kowa da irin yanayin da Allah ya shi ya sawwara halittanka haka kuma fa ahsana suwara kuma Allah ya kyautata wannan halitta aka ajje komai inda ya kamata ajje shi kaga wannan ita ce shakundun din godiya ga Allah subhanahu wataala ido an yi shi inda ya ci ko ya kalla in a ce ana aka yi shi na kallon sama ya labarin da yake yo kaga yana kallon sama to me zai kallo kuma kai ga abin da yake gaban ka kenan kaga Allah shi sawwara da Adam kuma ya ajje kowace gaba ta inda ya kamata ajje ta a cike da hikima wasu mun san su kuma tare su mun san su ba kenan shine yake cewa fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu kuma Allah ya kage tsagi ji kuma da gani ji na da gani na ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala ba wani kokarin da adam bane ko kuma ka zarge shi ko kulawa shi kowa ne yana kula da lafiyar shi a ce kaza ala ni'ima ce daga Allah sai ga wani mutum baya gani amma idane shi sun yi mana ka kyau daron za ka su bakin gashi nan farin gashi nan yana ibta inda ya kamata amma ko baya gani bai ba da izinin a gani bai ba da dawa ko kuma gashi da kunne kunnen shi ram wata kila ma hika katan wannan kifaifan kunne amma ko baya ji ubangiji bai ga dawa ba to kai da Allah ma waɗannan ni'imomi wajibi ne ka gode wa Allah subhanahu wataala kuma kai amfani da su a cikin abin da Allah ya umarni kar ka kalli abin da Allah haramta kar ka saurari abin da Allah haramta maka wa shaqqa sam'ahu wa basarahu sai ce fa tabarakallahu albarakatu Allah sun yawaita ahsanal khaliqin mafi kyawu halitta wannan halitta ce ta ƙarshe wanda babu wani wanda ya isa ya makamancin ta balantana yi wanda ta yi ta to wannan manzo Allah yana karanta ta ita ma a cikin me a cikin sujada kalar addu'a ta shidda wanda manzo Allah yake karanta a cikin sujada Allahumma ighfir li dhanbi kulla wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu to kaga wannan ita ma addu'a ce wanda ya kamata mutum ya harrace irin wannan kaga Allahumma ighfir li dhanbi kulla Allah ka gafarta mini zunubaina gaba daya maimakon kai subhana rabbiyal a'la sai kai ta Allahumma ighfir li dhunubi kullahu Allah ka gafarta min zunubi na gaba daya to ai magana ta kare kuma sai ka kuma wani detail kake wa diqqahu bi mana ka dan kin zunubi na wa jillahu haka kuma da yawan shi diqqahu bi mana qalila haka kuma wa jullahu bi mana kathira da yawan shi da ka dan kin shi wa awwalahu wa akhirahu da wanda ne a farko da ma wanda zan yi a ƙarshe ubangiji ka gafarta mini wa alaniyatahu da wanda ne a bayyane wa sirruhu da wanda ne a sirrance Allah ka gafarta mini to duk khitabi hira in ta zaman to tsakanin bawa da ubangiji shi ne limana hira ne ake tsakanin masoyi da masoyin shi abun ba a so ya zaman to a tattakaice ko yana yankewa kaga amma lokacin da kace Allahumma ighfir li dhanbi kullahu kaga ne Allah gafarta min zunubaina gaba daya shine to amma kasancewar ana shaukin yin magana ko kuma yin hira ko kuma ganawa tsakanin bawa da ubangiji shi sai aka shiga wani tafasil diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu sagirahu wa ismu wa kabirahu alaniyatahu wa sirruhu kamar da ayatul qur'ani wa malaman tafsir malaman ulumul qur'ani suke cago ayatul suka sabka a makka zaga ayoyin suke a tattakaice suke saboda hira ce ake fuskantar da ita zuwa ga kafirai kai tsaye tsakanin kamu da kuma ubangiji shi kaga babu irin wannan soyayya take tsakanin mai imani da ubangiji shi taka mafi yawancin suwar makkiya zaka gansu ayoyin su engage ne idan sama'u fatarat wa idan kawakib intasarat wa idan zaka gansu subul yanzu kallo irin ayoyin suke cikin suratul abasa sai abun suna da a tattakaice suke haka in ka je cikin misali irin suratul muddathir da yawa za ka ga cewa ayoyin basu da tsawo duk wani sura makiya ayoyin da musu da tsawo saboda hiyarci tsakanin kahurai da ake ba kitabi kawai jan kunnen su ne ake to amma suwar madaniya ma su kuma suwar madaniya sai ka samu aya ɗaya sai a shafe faji ɗaya ana yi ba ta tsaya ba mafi yawancin suwar madaniya za ka ayoyin suna da tsawo saboda hiyarci tsakanin masoyi zuwa ga masoyin shi ubangiji subhanahu wataala ne ke masu imani magana yana son su suwa suna son shi yuhibbuhum wa yuhibbuna to anan kaga kenan inda kace allahumma ghfir li dhanbi kullahu shikenan isa amma ya kashe ga wasu tafasil na daban kalan addu'a ta bako da manzon Allah yake a cikin sujada sajada laka sawadi wa khayali ya ubangiji sajada laka sawadi gangan jikina ta yi sujada a gare ka sawadi haka kuma khayali ya ubangiji shi ma duka manafsu shay kamar taukid ne da sawadi da khayali duka ɗaya ne gangan jikina ya yi sujada a gare ka wa amana bika fuadi zuciyata ya ubangiji ta yi imani da kai abu bi ni'matika alayya bi mana abu a'tarifu na yi i'tirafi me i'tirafi shine yarda ya ubangiji na yarda da ni'imomi wanda kai a gare ni masu yawa kenan anan kana tabbatar da cewa duk abin da yake tare da kai na ni'ima wa tabbatar maka da shi Allah subhanahu wataala to wannan kuma ita ce mahdul shukr ƙarshen godiya wanda in bawa yana wa Allah irin waɗannan godiya to kullum zai ƙare shi kuma a cikin rayuwar shi sai waccan ka'idar ta laɗe shakartu la'azidannakum sai ta tabbata a cikin rayuwar shi gaba ɗaya abu'u bi ni'matika alayya Allah na yarda da ni'imomi masu tarin yawa wanda kai a gare ni la tuhsuha fa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha sai yake cewa hadhi yadayya wa ma janaitu ala nafsi hadhi yadayya ya ubangiji waɗannan hannaye na ne to ba hannaye ka zaka nuna ba ai kana cikin sujada to kaman kana fasarta abun da ya ubangiji hadhi yadayya wannan sune hannaye na wa ma janaitu ala nafsi da abun da na jayo ma kaina bi mana da abun da nayi na laifi a karan kaina wanda ni ne na zalunci kaina kenan kana nuna kasawarka kuma kana neman gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan addu'o'in duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su idan zaman to manzon Allah ya karanta irin waɗannan addu'o'in kaga nahnu min babi aula shine atqakum lillahi wa akhshakum la dai kuwa tsoron Allah amma na faɗi irin abuwa to mu kuma ka tobara da ka sassaba da muke a cikin rayuwar mu ha fasali sahwa kenan min babi aula mu yi kokari matuƙa mu ga cewa mun harbace Allah kallal a cikin 12 nan ya zama to a ce kara kaman korabi kara kaman shidda a zama kan kai irin wannan la'asar kai irin wannan magarba kai irin wancan shayi kai irin wancan ka rika sassauyawa sai baka da shayi kuma a cikin ibadata ka amma ya zama to a abu ɗaya ne kake kullum sai zama to kaman kawai in zo ji ka ga baka zali kana yin shi bakin ka yana maimaita shi amma kuma zuciyarka tana wuri hadhi yadayya wannan sune hannayena aw hadhi yadi wannan ita ce hannuna wa ma janaitu ala nafsi kuma da abunda na jayo kaina na aikata ayyukan da suke ba na daidai ba kenan ya ubangiji ka gafarta mani kalar addu'a ta takwas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal azama wannan kuma ta gabata a cikin ruku'i go subhana dhil jabarut wal malakuti wal kibriya wal azama wannan bawa yana kurzanta ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan tarjuma ta riga ya gabata a baya sai ya ce wa hadha wa ma ba'dahu kana yaquluhu fi salati al-layl sai malaki ta wa hadha wannan me yake ne da wannan ta tabbas sai ce wa ma ba'dahu da abinda zai biyo bayan ta takwas kenan da ta takwas tara 10 11 12 waɗannan gaba daya kana yaquluhu fi salatil layl manzala yana karanta su a cikin sallar dare a cikin sujada kenan nan a cikin salloli na farilla muna da kala guda nawa takwas kala guda nawa to ita wannan ta hada guda biyu za ta shiga cikin farilla kuma ta shiga cikin sallar dare kenan guda takwas to sai malaka ce daga wannan addu'a yanzu abin da zai biyo baya amma ita wannan ita na ciki kenan ta dauki fuska nawa biyu sai ke cewa da abin da zai biyo manzo Allah yana karanta su a cikin sallar dare ga su a gurguje na tare yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta haka yake hudi yana maimaita haka yake hudi yana maimaitawa sarki ya tabbata a gare ka ya Allah godiya ta tabbata a gare ka ya Allah la ilaha illa anta bawun abun buta busa ka cancanta sai kai ya ubangiji ta goma yake ta allahumma ghfirli ma asrartu wa ma a'lantu ya ubangiji ka gafarta mini ma asrartu abinda nayi shi a sirrance bi ma'ana laihin da na aikata wani ma bai sani ba Allah ka gafarta mini shi haka kuma wa ma a'lantu da abinda na aikata shi a bayyane Allah ka gafarta mini kenan kowanne daga cikin wannan kowanne daga cikin wadannan abubuwan guda biyu wajibi ne bawa ya roki Allah subhanahu wataala saboda zaka rika aikata wasu ayyuka baka san balahi ne kenan ka rika roko Allah ya gafarta maka kalar addu'a ta 11 Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min tahti nuran waj'al min fawqi nuran wa 'an yamini nuran wa 'an yasari nuran waj'al amami nuran waj'al khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'zim li nuran to kaga wannan addu'a in kana yanzu dole ka tashi ya zama tuka da sakakka fuska wanda tubashir bi khair Allahumma ya ubangiji ij'al fi qalbi nuran Allah ka sanya haske a cikin zuciyata haske na shiriya haske na fahimtar abinda ka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wannan abu ne wanda yake yayi kabarin yayi ishaqun du ya hada rayuwar ta gaba daya idan Allah ya sanya haske a cikin zuciyarka kenan zuciyarka ta zama to zuciya nagartacciya manzo Allah ya ce ala fil jasadi mudghah idza saluhat saluha al jasadu kulluhu an kuma ta baci fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb in zuciyarka ta gyaru manzo Allah ya ce jikinka ya gyaru in kuma ta baci jikinka ya baci tunda kamar ita ce take bada umarni akan aikata in ma alheri kuma abin da yake lalata ba sabana haka nan to kana roƙo Allah ya sanya a cikin zuciyarka haske haka kuma wa fi lisani nuran Allah ka sanya haske a saman halshina bi ma'ana bazan yi ƙarya ba bazan yi da mutane ba bazan yi butsurtsuwa ba bazan yi annamimanci ba duk wani aikin banza da zage-zage da bangagaru na batsa duka bazan yi su ba Allah ya sanya haske a saman halshinka haka kuma yake cewa waj'al fi sam'i nuran Allah ka sanya haske a cikin jina yana bazan saurari wani abu sai abinda Allah ya yarda a saurare shi kade kade dushe da sauransu da zama to duka sun yi nisa a cikin rayuwarka waj'al fi basari nuran ya Allah ka sanya haske a cikin idanuna bi ma'ana bazan kalli abinda Allah ya haramta ba sai ce waj'al min tahti nuran Allah ka sanya haske daga kasana bi ma'ana kasana gaba daya haka kuma waj'al min fawqi nuran sama na ma Allah ka sanya mun haske haka wa an yamini Allah ta dama na ka sanya mun haske wa an yasari ta hagum kina ma Allah ka sanya mun haske sai ce waj'al amami nuran gabana shi ma Allah ka sanya mun haske kene zama to duk abin da zan rika yi ina yin shi da me aiwa ina yin shi cikin da'a ga Allah subhanahu wataala biya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce waj'al khalfi nuran kuma daga baya na ma Allah ka sanya mun haske sai ce waj'al fi nafsi nuran kuma sai ka cewa ka sanya ubangiji ka sanya a cikin raina Allah ka sanya mini haske sai ce wa a'zim li nuran Allah ka dada mini haske da ma'ana ka girmama mini samun wannan hasken to kaga in kai haka shikenan daga nan ka tashi ka zamanto daga cikin bayin Allah suke hukura muna sai ka zamanto daga cikin wannan hadisin da wannan Allah yake cewa man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi ka zamanto waliyin Allah wane ne waliyin Allah su wane ne 'yan ajin tabarkalla a wajen Allah su ne allazina amanu wa kanu yattaqun wa suka yi imani da Allah kuma suke jin tsoron Allah su ne waliyan Allah ba wani abu bane ba na gado ba wani abu bane ba wanda za a rika buga gaba da shi ana kafafa ana nuna cewa mu ba wasa bane ba kaga daga lokacin da ya zamanto an rika takara to kaga abu ya lalace abu ne ake yin shi dan Allah to ko me abun nuna wa mutane cewa ni ba wasa bane ba me abun nuna cewa mutane ku ba kowa bane ba mu ne wani abu akwai tsoron Allah cikin abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tashi ya san mun bare shi yake cewa duk mutumin da na mushi wani abin da ranshi bai ji dadi ba ko mutumin da na dungure shi ko mutumin da na mushi wani abin da ranshi bai mushi ba yake cewa hadha zahri fa yaqsam min wannan gadan bayana ne yazo ya rama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba wata mace bata taba aihu wani mai daraja ba ne yayin kowa tsoron Allah a cikin annaba ma shine jagoransu cikin halittun Allah gaba ɗaya shine jagoransu amma yake ta falyaqtasa minni yazo ya rama aka samu wani yazo yake ta ya rasulullahi lokaci kaza a waje kaza 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 wala laki ta bismillah sai da mazalla ya daga gadan bayan shi mutumin sai sun bace shi da sauran bayanan da suka biyo baya a cikin hadisin to kaga idan ya zamanto mazalla sallallahu alaihi wasallam yana kan wannan matsayi to kai me zaka zo ka ce mudani Allah shirye da mu kalar addu'a ta 12 mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika wa'udhu bi mu'afatika min 'uqubatika wa'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsika Allahumma ya Allah inni a'udhu bi ridaka min sakhatik ina neman tsari ya ubangiji ka kare ni daga gare ka bimana ka kare ni daga azabarka Allahumma ya ubangiji a'udhu ina neman kariya bi ridaka min sakhatik ya ubangiji ka kare ni bimana ka bani yardarka Allah ka kare ni daga mushrika sai yake cewa a'udhu bi mu'afatika min 'uqubatik ya ubangiji ina neman kariyanka ya ubangiji ka kare ni da bani lahiya da duk wani abin da zai zama tsururta ne a cikin rayuwata game da abin da yake uquban ka ni Allah ka kare ni daga uqubanka wa a'udhu bika minka ina neman tsarinka daga gare ka wa a'udhu bika minka ina neman tsarinka daga gare ka bi ma'ana ina neman tsarinka Allah ka kare ni daga azabarka ta gaba da ka kiyo kana ina wajen Allah ne kake nema a wajen shi kake nema kuma a wajen shi kake neman kariya to waɗannan yake cewa la wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alayka banna ilga katangance ko ilga sana'an 'alayka yabo a gare ka ya ubangiji wani abu ne wanda yake baya kidayuwa la uhsi sana'an 'alayka anta kama asnaita 'ala nafsika ya ubangiji kamar yanda kai bi kanka kama asnaita 'ala nafsika kamar yanda kai bi kanka kenan da haka ya ubangiji yabo na zuwa gare ka ma'ana bila adad ba tare da wani adadi wanda za a kayyade shi wannan shine kalar addu'a guda 12 wanda ake karantawa a cikin sujada kasancewa wajibi ne duk wanda zai bauta wa Allah dole sai ya karanta to sai ka samu wani yana sallah kuma watakila ɗaya ma daga cikin 12 bai iya ba 12 dozin guda ai a kaɗan ma abubuwa sun rikirkice maka gaba ɗaya an rasa yadda za a yi da kai ya zamanto ka yi guda shidda in kai wannan kai wancan in kai wannan kai wannan ka riƙa sassauyawa tunda nan malam caya mana taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokaci yayi wanga wani lokaci kuma yayi wancan kenan haka ya kamata mu kasance ubangiji subhanahu wataala ya mana jagoranci malaika ta annahyu an qira'ati alqur'ani fi sujudi hani da aka yi akan yin karatun qur'ani a cikin sujada an hana yin karatun qur'ani a cikin sujada yin karatun qur'ani ne haramun a'a am
amma yin shi a cikin sujada kuma in kai ka sani da gangan an ce maka manzon Allah ya hana kai to rika samu zuri ne ka karanta Qur'ani to amma a wannan mahallin an hana ka ka karanta taka aikin ibada dole sai an dora ka abun umur ne tauqifiya bimana tauqifi in muka zo tirsan yaya Allah ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta a haba sallah ai kayan kirki ce kuma karatun Qur'ani ai shi ma kayan kirki ne kawai a cigaba da an kai sujada maka karanta kamar izi guda to in kai haka laifi ne kuma zai iya sabbaba maka samun zunubi maimakin me maimakin lada to shine malai ce annahyu an qira'atil qur'ani fi sujud kamar da aka yi hadisi a cikin me a cikin ruku'i shi ma an hana wa kana sallallahu alaihi wasallam yanha an qira'atil qur'ani fi ruku'i was sujud ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani yana hani akan karatun Qur'ani a cikin ruku'i haka kuma yana hani akan karatun Qur'ani a cikin sujada sai ya ce wa ya'muru bil ijtihadi wal ikthari min ad-du'a fi hadha ar-rukn bal abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake umurni wa kana wa ya'muru yana umurni bil ijtihad da bada kokari wal ikthar da yawaita mi da bada kokari akan mi sai ya ce minar du'a'i na game da yin addu'a a ina fi hadhar rukun a wannan rukuni na cikin sujada har yanzu kana cikin sujada ka kare subhana rabbil a'la ka so uku ko samar haka nan ko ta daga cikin addu'o'in da ake karantawa yanzu kuma me ake so addu'a wace irin addu'a addu'o'inka da kake da buƙatar rayuwarka a nan za ka yi su wa ya'muru bil ijtihadi wal ikthari min ad-du'a fi hadha ar-rukn yake ta kama madafir ruku'i kamar yadda ya riga ya gabata a cikin ruku'i sai ya ce wa kana yaqulu yana ma daga cikin dalilan da suka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurni akan mutun ya gwada naci da kwawa a game da yin addu'o'in ka gabaɗaya ka zubo su a cikin sujada yana ɗaya daga cikin wuraren da kake da garantin za a amsa maka addu'arka a cikin sujada kar kai sujadan ka wup 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 kuma ka kare sallah ko kuma ka yi ta ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza alhali ma anzalallahu biha min sultan ga inda aka ce ayi ka dan tsawaita sujada ka sa bukatun ka su ma mun ka sa bukatun su kowa roki Allah da abu da irin halshen da yake yana iya magana na'am to wannan tsawaita sujjadar karshe ko kuma wata sujjada daga cikin sujjadoji sujjadar karshe ne bi takhsis akwai wannan shi sunhu al-lajnatu da'ima wanda suke bada fatoyi lajna ta malamai sun tahi akan cewa wannan tsawaita sujjada ta karshe ita kadai wannan bid'a ne bida ce ba samu zalla sallallahu alaihi wasallam tunda aka ce mu tsawaita sujjada ta karshe da niyyar mu to waye magabacin mu aka wannan aiki sai dai kawai zaman to surfa misali kai in kai sujjada wani lokaci ya zaman to ta tsawon lokaci ya zaman to ka tsaita akan subhana rabbil a'la in kadai wani lokaci kuma ka sa in addu'oi da sauransu gurgurdan da mutane ba za ka gaje da su ba amma ka kebanta sujjada na karshe wannan iya ɗaya daga cikin abin da malamai sun yi magana cewa bid'a ne tunda babu wani dalili wanda yake a takaice sujada ta ƙarshe kadai da yin irin wannan aiki bi ma'ana a tsawaita ta ita kadai ba tare da banda sauran sujudodi kenan dai mutum ya daidai ruwa da ya tsaki ya zama to aka yi sujada subhanahu rabbil azim subhanahu rabbil ala so uku kuma bayan shi ayi wasu ɗan addu'o'i wanda ba su ɗauki lokaci ba in kuma kai kadai ne kenan wannan kana damar da zaka tsawaita yanda kaga dama tunda ga manzon sallallahu alaihi wasallam yana tsawaitawa a cikin sallar dare to sai manzon Allah yake cewa aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun mafi kusancin ma yakunu al-abdu bawa kasancewar bawa min rabbihi game da ubangijin shi mafi kusanci wa huwa sajid lokacin da ya sujada sai yake cewa dan haka fa akthiru du'a fihi ku yawaita addu'a a cikin sujada kenan kakka sake dama ci duk abin da kake da wani abu ya tara maka hankali a cikin rayuwa ka rasa yadda za ka yi da shi in kai subhanahu rabbil ala so uku to ka kawo shi kuma kayi shi da harshen da kaga za ka iya kowane harshe la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha kayi shi larabci yayi in za ka iya in ba za ka iya misali za ka je ka kwa wani larabcin da za ka jawo kai ka shafa shi ka je kai addu'a ce kake ashe kai roƙon bala'i ne kake akan ka kenan kai da harshen ka na'am ko sallar farilla ne ko sallar farilla ne ainan lafazin ba za mu iya fahimta yace fa akthiru du'a fihi ku yawaita addu'a a ciki addu'a kuma kala biyu ce akwai du'a ibada akwai du'a mas'ala du'a ibada subhanahu rabbil a'la subhanahu rabbil a'la subhanahu rabbil a'la wannan du'a ibada ta gare to yanzu kai kun bukatunka du'a mas'ala sai ka jero su da irin alishan da kake ga zaka iya yin bayani ubangiji subhanahu wata'ala ya amsa maka wannan shine abin da malai ya kawo game da hali akan karatun qur'ani a cikin sujada kuma a umurni da yawaita yin addu'o'i a cikin sujada wallahi makana hassas jiddan iya ɗaya daga cikin wuraren da aka ilga su wanda mutum yake da garantin in yi addu'a an samu shi wajen cikin sujada da kan yi wasa da sujada ubangiji subhanahu wataala ya shirya da mutafarkin da ya yi ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi na ga ne ya kamata mu dakata na'am ayoyin da suke da rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana da sauransu an yi bayanin su lokacin da aka yi magana akan rukuu to zaka iya karanta su duk da cewa su malami suna cewa ka karanta su ka karanta wasu da ba musamman ka karanta addu'a kan da kai kake so kai ka karanta su duk da cewa babu lamani babu lahi zaka iya karanta su tunda na farko ya zama to karanta su da kake niyyar ka ba niyyar karanta qur'ani bane ba niyyar addu'a ce misali kaga kuma misalan rabbana atina fid dunya hasana kaga a cikin qur'ani yazo zaka faɗe shi da niyyar addu'a ko ba da niyyar tilawa ta qur'ani ba wasu daga cikin malamai suka ce a dan baka ƙara huta ka ƙara wani abu a cikin sama misali allahumma rabbana kaga allahumma nabe cikin lafazin qur'ani ko kenan ka ce allahumma rabbana atina fid dunya hasana kenan ba qur'ani bane ba kenan babu lahi zaka iya yi da su amma kar ka sa ba da niyyar karanta qur'ani ba na'am ana yi nan ma iya ɗaya daga cikin wuraren da ake addu'a to shi kuma tahiyya zamu zo bayani akan shi insha Allah tun da zamuna cikin sujada ta farko za bayan an kammala a taso ya za a koma ta biyu mai za a bayan shi kuma mu zo zuwa ga tahiyya da sauran abubuwan da za su biyo baya tunda bayanin da malai gaba da cikin littafin nan raka ɗaya ce maka kai kuma wa is ala zalika sai ka yi kai kiyasi daga nan kuma kai ma sai ka saba